بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر بعض الانواع الاستهزاء يتي انبچو وني daga cikin bangare na izgili allati waqa'at li anbiya illahi qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam wanda ya abku ga annabawan Allah kahin annabin mu sallallahu alaihi wasallam qala qaum hud lahu yace mutanen annabi hud suke ce mishi inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu yace ba suka ce ba abinda zan mu ce kawai wasu daga cikin gumakan mu ne itaraka suka bujuro maka bisu inda mummuna kawai wannan gumakan da kake bata su sun hushi da kai ne sun abin nan sai sa ga samu tabin hankali wa qala qaum salihu lahu mutanen annabi salihu suka ce ya salihu itna bima ta'iduna in kunta minal mursalin ya kai salihu ka zo mana da abin da kake mana alƙawali na azaba in har kai daga cikin manzanni kake wa qala qaum lud fi ma haka Allahu anhum mutanen annabi lud suke fada gami da abin da Allah ya ba mu labarin suke cewa la illam tantahi ya lud lalle idan baka bari ba ya kai lud la takunanna minal mukhrajin za ka kasance cikin wanda zan mu hudda ka daga cikin mu wa qala anhum yake cewa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatihi ba abin da amsar su ta kasance mutanen annabi lud sai kawai cewa ku hudda su daga garin ku hudda su annabi lud da mutanen shi daga garin duka wannan izgili ne ga annabawan Allah wa qala qaumu shu'aib mutanen annabi shu'aib suka ce ya shu'aib ma nafqa kathiran mimma taqul ya kai shu'aib ban mu fahimta diyawa yawan abin da kake fada wa inna la naraka fina da'ifan lalle mu muna ganin ka kai mai rauni ne a tare da mu walau la rahaduka dan ba gurin jama'a ka bala rajamnaka da mun gehe ka wa ma anta alaina bi aziz kai a wajen mu ba wani mutum bane mai mutunci ko mai daraja nambaya ta 57 ya ga wannan yake tabbatar da cewa annabawan Allah izgili abu ne wanda duka an musu kahin annabi sallallahu alaihi wasallam ma za fa alat quraish inda ma lam tuthmirul asalib al madiya mi quraishawa suka aikata yanda sai ga salam da suka yi amfani da shi wanda ya wuce duka bai yi nasara ba fi sadr rasul wajen hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da sahabban shi an dinihim gami da addinin su yayin da suka yi wancan sharrin duka nau'i bisa samu nasara ba mai suka yi to laj'at quraish ila usulub al itda'ul jasadi sai suka rumfara zuwa ga cutarwa ta gangar jiki wacce cutarwa ta sharri sun yi bata yi ba sai kuma sai kai gami da cutarwa ta gangar jiki tambaya ta 58 uzkur ba'dul itida'at al jasadiyya ala nabi sallallahu alaihi wasallam ambaci wasu daga cikin ta'addanci wuce gona da iri na a gangar jiki da suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga urwata ibn zubair yake cewa sa'altu abdullah ibn umar ibn amri na tambaye abdullah ibn amri an ashaddu ma sana'a al mushrikuna bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gami da mafi tsananin abin da mushrikai suka aikata ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ra'aytu uqbata bin abi mu'ayd naga uqbata bin abi mu'ayd ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallah fa wada'a rida'ahu fi unqihi sai ya aza mayahin shi a busa wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam fa khanaqahu khanaqan shadidan ya shake shi shakewa mai tsanani fa ja'a abubakar sai abubakar ya zo fa dafa'ahu an wai tunkude shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah zaku kashe mutun dan yace ubangiji na shine allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da bayyananun hujjoji daga ubangijin ku kaga wannan cutarwa ce ta tsanani wanda yana cikin sallah an shake shake hatta kusa mutuwa nabiyu daga abdullah ibn mas'ud yake cewa bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda labaiti wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a wajen ka'aba wa abu jahal wa ashabu lahu julus da abu jahal da mutanen shi duka suna zamne wa kada naharat jazuran bil amsi yace hakika ya abun ga kiya soke ra tsohon raqumi jiya fa qala abu jahal sai abu jahal yake cewa ayyukum yaqumu ala sala jazurin wane ne cikin ku zai tashi ya je zuwa ga kayan cikin wancan tsohon raqumin bani fulan na bani wane na kabila wane fa ya akhuzuhu ya dauko shi fayadahu ala katfay muhammadin idza sajada ya dora shi bisa kafadin muhammad idan yayi sujada famba asa ashik alƙawmi sai mafi tsiyar mutanen ya tashi ya zabura falan ma sajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada wada ahu baina katifahi sai ya dora wannan tumbin tsohon raƙumin a bisa kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ce fasadahu suka kece da dariya suke ta dariya waja'ala ba'dhum yamilu ala ba'd sai bangaren su yana karkata ga bangare fa aqbala fadima sai fadima ta fuskanto fadarhatu anhu ta sabke ma annabi ta gefa shi daga kanshi falan ma qadar nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare sallar shi rafa'a sautahu sai daga mure shi summa da'a alaihim ya musu muguwa addu'a yace fa wallazi ba'as muhammadan bil haqi ina rantsuwa da Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya raqadar aitul lazina samma naga duk wanda annabi ya ambaci sunan sa a addu'an nan sar'a suna kiyashe yawm badr ranar badar a ranar badar duk gawa suka zama dalilin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mammuna allahumma alayka bi fulan allahumma alayka bi fulan sabata bi riwayat sahiha yace ya tabbata da ruwayoyi masu inganci annal ladhi rama al farsa wanda ya gefa kayan cikin nan na dabba wa uqbata min abi mu'ayshi ne uqba ibn abi mu'ayshi ne mafi siyar asala shine hiya aljallatu allati yakunu fiha alwalad fatad da da yake kasancewa a cikin ta min albahaim daga dabbobi ma'ayha ta dabba kenan da ake cewa asala na uku an anas radiyallahu anhu kala kenan duka wannan cutarwa bayan sun ga cutarwa ta baki da tashari dubba tayi ba cewa mahaukaci ne kaza ne tabin aljanu ne da sauransu don a fasa zuwa sauraron shi yace laqad darabuhu darabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maratan wani lokaci sun bugi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta gushi alai har sai da ya suma fa qama abubakar faja alai yunadi sai abubakar ya tashi yana kira yace wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah kai can ku zaku kashe mutun nan yace ubangiji na shine Allah fatarakuhu sai suka bar annabi wa aqbalu ala abubakar suka fuskanto abubakar duka wannan suna cikin rauni ne farko-farkon da awa ba karhi musulunci bai da karhi rawahu abu ya'ala wa qala ibn hajar isnaduhu sahih dan ganin shi mai kyau ne daga abi hurairah yake cewa qala abu jahal yake cewa ya afir wajhu muhammadun baina azhurikum muhammad yana durme huskar shi a gaban ku faqila na'am aka ce eh ma'ana sujada yake nihi wa yana zawwa gaban ku yana durme huskar a cikin kasa faqala sai ce wallata wal uzza ina rantsuwa da lata da uzza la in ra'aituhu idan har na ganshi la ad'anna ala raqabati wallahi sai na taka wuyan shi wa la a'firanna wajhahu kuma wallahi sai na goge huskar shi fa ata rasulullahi sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla yaz'amu li yada raqabatahu yana rai cewa ya zo ya taka wuyan annabi yana su in yayi sujada farma faja'ahum illa huwa yanqusu ala aqibai ba tare da ya musu gamsake ba sai gashi ya zo yana da baya shi Abu Jahal da ya tahiyya wancan mugun aikin wa yattaqi bi yadayhi yana ta bada kariya da hannun shi ma'ana yana da baya yana haka suka ga yana da baya yana kariwa da hannun shi fa qalu suka ce malaka ya abul hakam me yasa me ka kai abul hakam yace inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wallahi naga tsakanina da shi akwai wani katar rami na wuta wa haulan da abun tsoro wa ajini hatan da wasu hukahuki ne nake gani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lauda na minni da a ce ya kusanto kusa da ni laqta dafatul mala'ika da mala'iku sun warce shi uduwan tsuwan sun yi gaba da shi rawahu muslim ya rawaito saboda wannan cin mutunci ne wanda ya taba janibin Allah ya taba ibadar Allah su sallah ce ake sujada ce mafi ibadar da Allah ya so zai zo ya mushi wannan rishin kunya kana nawawi yake cewa wali hazal hadisi amsala kasira fi ismatihi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana da kwatankwacin shi masu yawa kariya da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam min abi jahal da abi jahal wa gairuhu da wani shi man arada bihi dararan ga wanda yake nihin cutar da shi hawalat ummu jamil zawjata abi jahal ummu jamil mata abu jahal taso tayi kokari an ta tadi alaihi bi hajarin tayi mishi ta'addanci wuce gona da iri da dutsi fahamahu Allahu minha sai Allah ya kare shi game da wannan wanda bai haƙiyar rawaito shi ambaya ta gaba uzkur ba'du anwa'ul azab allazi laqahu almuslimuna ambaci wani nau'i daga cikin nau'ika na azaba da musulmai suka gani daga abdullahi dan maso yace awwal man azhara islamu sab'a farkon wanda suka bayyana musuluncin su sune guda bakwai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Abu Bakar, da Ammar, da Ummu Sumayya, ma'aihiya Ammar Sumayya, da Suhaib, da Bilal, da Miqdad. Yace fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa mana'ahu Allah bi ammihi Abi Talib, Allah ya bashi kariya dalilin ammun shi Abi Talib. Kan wancan abubuwan duka mutun yace to ina kariyar, kariyar da ace babu ita abinda zasu yahi wannan. Wa amma Abu Bakar, amma shi Abu Bakar, fa mana'ahu bi qaumihi, sai ya samu kariya dalilin mutanen shi, dan da ma ya fito cikin babban gida dan babban mutane. Wa amma sa'iruhum, amma su sauran, fa akhazahum al-mushrikuna, mushrikai suka kama su, fa albasuhum adru'ul hadid, suke sanya musu sulke na ƙarhi, rigar ƙarhi, wa saharuhum fi shamsi, ta kona su a cikin rana, rana tana cikin tsananin ta, sama mutun rigar ƙarhi a sa shi can cikin ta, yadda shi ya wuna a ciki. Fama minhum insanin illa wafaqahum ala ma aradu, babu wani daga cikinsu sai da ya kasance ya dace da su kan abin da suka so, kan cewa su ce su kahurce ma Allah, amma a baki suka yi dan taqiya ya halitta. Illa Bilal, sai Bilal, fa innahu hanat alaihi nafsu, shi kanshi ya kaskanta a gare shi, fi sabilillah, ta farkin Allah, ya ga shi da ya faɗa duk da ya halitta gwada su kashe shi. Wa hana alaihi qaumuhu, kuma mutanen shi a wajen su bai da wata kima. Fa aduhu lulan kahuris, mushrikai suka beka ma yara Bilal, wa akhazu yadufuna bihi fi shi'abi Makkah, suna take wayo da shi irin na mahaukaci a cikin kwazazzabe na Makkah, suna yawo da shi, huwa yaqulu, yana ta cewa dai ahad ahad ahad. Nawahu Ahmad, suma tara Abubakar Bilal, sannan Abubakar ya sayi Bilal, din da Bilal bawa ne. Fa ataqahu ya yanta shi, wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ali Yasir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wuce yan gidan iyalan Yasir, wa hum ya'azzabuna, ana musu azaba. Fa qala ce abshuru, ku faranta rai ali Yasir, fa inna mawidukum aljanna, alqawlunku kyakkyawa shine aljanna. Wa kana awwalu man sajada fi hasi fi sabilillah, cikin su harkon wanda yayi shahada a cikin tafarkin Allah, min hazihi al-asra, daga cikin wannan kamammun khasatan, wa fil islam amma, a cikin musulunci gaba daya, ita ce ummu Ammar, ma'aiya Ammar Sumayya binti Khayyat, ita ce harkon shahidiya a musulunci. Faƙarta anaha Abu Jahal bi hirwatin fi qubliha, Abu Jahal ma shi yasa a gabanta, a mahutsararta yana sa mata. Fama tatmin jarra'i hazihi al-itida'i al-azim, tam mutu saboda tsananin wannan azaba mai tsanani. Wa mata Yasir fil azab, shi ma Yasir in ya rasu a cikin azaba kenan baban nashi. Wa tafannanu fi iza'i Ammar, kuma suke tayin fanni fanni kala kala wajen cutar da Ammar, hatta ujbira ala an yatalaffaz bi kalimatil kufri bi lisanihi, hasai da suka tsananta mishi, suka tilasa mishi wadi kalmar kahurci da halashin shi. Wa qad zahaba jumhurul mufassirin anna min asbabi nuzulil ayatil karima, malaman tafsiri sun tafi akan cewa dalilin sabko wannan aya mai girma shine, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutma'innu bil imani, huwa mawqifu Ammar ibn Yasir, shine mawqifi, matsayin sababin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, dalilin shi aka sabko ta cewa dan ya hudu kahurci a baki a zuciyar shi ba haka bane, dan sun tilasa mishi babu lahi. Wa mimman nala al-aza wa ta'zib, cikin wanda suka samu cutarwa da azabtarwa, Khabbab ibn al-Arj. Wa mimma warada fi zalika, daga cikin abin da yazo, annahum kanu ya'khuzuna bi sha'ri ra'si, sun kasance suna kama gashin kanshi, fa yuzbinuhu jazban, suna jan shi ja mai tsanani, gashi ba kadan bane, gashin su irin na mata ne, mun san suna da gashi mai yawa. Yalwuna unqahu, kuma suna karkata wuyan shi bi unfin da ƙarhi, wa adja'uhu, suka kwantar da shi maratin adida, so diyawa, ala suhurin, abusa babban dutse, halamin dutse, multahiba mai tsananin zahir rana, kama a cikin irin tsananin zahir rana, duwatsu na Makka wanda sun kwashi zahi, a hudda shi, a tube shi, a kai a kwantar da shi rairan abusa dutsen wannan da zahirin shi. Summa wada'uhu alaiha, sannan su dora shi bisa dutsen. Fama adfa'aha illa walika zahari, ba abinda zai sa dutsen nan yayi sanyi sai bayan shi, sai ganga jikin bayan shi da yake bisa dutsen nan. Daga Abi Layla al-Kindi yake cewa, ja'a Khabbab ila Umar, Khabbab ya zo zuwa ga Umar, fa qala ce, udunu, matso kusa da ni, fama ahadun ahaqqu bi hadzal majlis, yace babu wanda ya cancanci wannan majlisi, wannan gurin zama minka gare ka, illa Ammar, sai Ammar. Faja'ala Khabbab yurihi asaru bi zahari, sai Khabbab yake nuna mishi taban a bayan shi, mimma azabar mushrikuna, na azabar da mushrikai suka mishi, tabo ne wanda har abada bai ko taba wannan tsananin dutsen da suke samu shi mai wuta. Rawahu Ibn Majah. ومن شدة الأذى سأل رسول الله أن يدعو الله ليخفف من العذاب سبب تصاننن تشوتارواني annabi sallallahu alaihi wasallam yayi roko suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi roki Allah ya sassauta azaba kale yace ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam tawassul bi burda tin nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi kishingide da matashin kai wa huwa fi zillil ka'aba yana cikin inwa ka'aba wa qallaqina min al mushrikeena shidda hakika mun gamu da tsanani wajen mushrikai fa qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ala tad'una ba zaka mana addu'a ba fa qa'ada sai annabi ya tashi ya zamna huwa muhammarun wajha huska shi tayi jawur faqala yace laqad kana min qablukum annabi yana da ikon yayi addu'ar duka wannan abun ya kawar amma ba zai yi ba saboda haka tafarkin Allah ya gada laqad kana min qablukum yace wanda suke gabanin ku sun kasance la yumshadu bi mishadil hadid ana mushi masarci da masarcin karhi maduna azmihi min lahamin aw asbin abinda ke tsakanin kashin shi na nama ko kuma bargo ma yasrifuhu an dinihi amma bai hana shi game da addinin shi masarci ma'ana za a kawo sarcewa ba ta gashi ba wata fata a rika sarce fata ana sarcewa sai an tar da kashin kai wannan bai hana shi ya ci gaba da addinin shi wa yud'u min shar ala mafraqi ra'sihi a dora majawjawa a matsatsakiyar kanshi fa shaqqu bisnani a tsaga shi gida biyu ma yasrifuhu an dinihi bai hana shi kauda shi game da addinin shi yace walat kenan yana nihin cewa ku azabtarwar da azabar da suke muku bata kai ta wanda suka gabane ku ba yace walatin manallahu hazal amr ina rantsuwa da Allah sai Allah ya cika wannan lamari na musulunci hatta yasiru rakibu min sana'a ila hadara maut sai mutun ya tafi daga sana'a zuwa hadara maut masafa ce mai tsawo ma ya khafu illa Allah bai jin tsoron kowa sai Allah yashi yanzu a boye kuke yi a gaba ma'ana daula za ta koma ta ku an sa'id ibn zaid yace wallahi laqad ra'aytuni wallahi yace naga kaina wa inna umar lam wasiqi ala al-islam qabla an yuslima umar yace haqiqa umar shine wanda yake darme mu a sarka ga hanyar musulunta na musiqi anna umar rabada bi sabab islamihi ma'ana shi shine umar shi ya daddarme shi saboda ya musulunta ihanata lahu dan mulakanta shi wa ilzaman bir ruju' an al-islam dan ya tilasa mishi ya bar musulunci duka wannan kafin umar ya musulunta wa atadu ala umar ibn al-khattab inda ma aslam sun yi wuce gona da iri ga umar lokacin da ya musulunta wa hawalu qatalu sun yi kokarin kashe shi laula an anqazahu allah bil asbin wa'il dan ba allah ya tsoratar da shi ba da asbin wa'il ya zama na shine sababin ya tsira daga gare shi ya na za a tsaya ko sai tambaya ta sattin ne